A wata sanarwa da babban jami'a mai kula da hukumar da ke bada kariya ga cin zarafin kananan yara a jihar ta Lagos, Mrs. Siti Lola Vigo Adeni ta bayar, ta ce gwamnatin jihar Lagos ta bada wannan umarni ne na tabbatar da amfani da wannan doka ganin yadda ake ci gaba da samun rahotanni na cin zarafin kananan yara a jihar ta Lagos. Mrs. Siti Lola Adeni ta bayyana cewa tun a watan Disamban bare ne gwamnatin jihar ta Lagos Akinmi Ambode ya rattaba hannu akan dokar ta gaggawa wanda ke bada fifiko wajen kare kananan yara tare kuma da tabbatar da cewa ana saka yara a makarantu domin samun kariya da kuma ilimi ingantacce. Wannan doka dai yana nufin kenan iyaye da kuma waɗanda ke rike da yara da ke hannunsu dole ne su kasance suna bada kariya ga yara tare kuma da kawar da cin zarafin yara musamman ma dai a gidaje da ake amfani da su a matsayin masu aiki gida. Ms. Adenike SC wata jami'a ce na kungiyar sa-kai mai tabbatar da lafiya yara da kuma yancinsu a jihar ta Lagos. Tace kungiyar ta gudanar da wani bincike inda ya gano cewa akalla rabin kananan yara da ke birnin ta Lagos ba sa zuwa makarantu.
Because being in school by itself is a protective factor. I'm sure you know. If a girl is in school, it's very likely that she will not engage in sexual activity early. If she's in school, she will not be involved in exploitative
Da ce mun gano cewa sanya yara a makarantu musamman ma dai a 'yan mata zai taimaka wajen basu kariya daga shiga wasu ɗabi'u musamman fyaɗe da kuma waɗanda za su yi musu illa. A bangaren ta Mrs. Nike Ajayi cewa ta akwai buƙatar wayar da kan iyaye da kuma yara na ganin an kare yara daga shiga matsala musamman ma dai na fyaɗe da kuma cin zarafi.
A lot of sensitization, a lot of advocacy, a lot of awareness among the children will save them on the long run.
Yanzu aka dai banda jihar ta Lagos akwai wasu jihohi a tarayyar Najeriya da suka zartar da dokoki da ke tabbatar da ba da kariya ga kananan yara. Babangida Jibrin, Murya Amurka, daga Lagos.